Binciken da lauyan gwamnati ya gudanar akan wata badakalar biliyan ko miliyar 8 na sefa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban kasa Ibrahim Amadu da ake kira Ibu Karage da handamewa ne ya bada damar gano wasu waɗanda ake zargi da taka rawa wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe daga asusun Baitul Malin kasa. Bayan shafe wani Laraba yana sauraron waɗannan jami'an ma'aikatar kuɗi, alƙalin shari'a ya kulle mutane 12 a kurkuku a ci gaba da bincike. Matakin da shugaban ƙungiyar Transparency Maman Wada ya ce ya yi daidai.
Da haka nan ne ya kamata a yi aiki duka da in ya shahe ko kuwa cin hanci da rashawa, kuma in ya shahe aiki da doka a cikin ƙasa. Aiki wannan sai mu ce ya kamata a ci gaba yanda aka ɗauko, in ma ya kai haka nan. Wato yadda dokokin ƙasa suka ce a yi haka nan, a ci gaba da sa tsanani don saboda a kare dukiyar ƙasa, kuma a samo dukiyar ƙasa duk wanda ya ci kayan mutane ya kamata shi maida su, kuma bayan wannan ya kamata tun da ya ma ƙasa lahi, ya ma 'yan ƙasa lahi, wato a yi mishi hukunci.
Yanzu haka wannan batu ya ɗauki hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta, inda muhawara takan kama a tsakanin masu kare gwamnati da waɗanda ke ganin ba za a rasa hannun wasu manyan ƙusoshin jam'iyyar PNDS mai mulki ba. To amma wani jigo a jam'iyyar Adamu Manzo na danganta abin da yunkuri irin na masu neman haddasa ruɗani.
Mun sani wannan harka ce ta 'yan siyasa, ana nema a raɓu da guzuma ne a halbukar sana, amma abin da muke son su sani, mu ban mu da wata shakka, ban mu da wani fargaba akan wannan al'amari. Suna zargin manyan ma'aikata da manyan shugabanni da manyan mutane na ƙasarmu da na jam'iyyarmu suna cikin wannan rahoto, kuma ba a kiraye su ba, wannan ba aikin su bane ba. Su san da wannan abin da suke yi shi ne suke ma shari'a.
A nasa ra'ayin kakakin jam'iyyar FDR canji ta 'yan adawa Alhaji Dudu Rahama, kwato wa ƙasa haƙinta daga hannun mahaddama cikin yanayin adalci shi ne abin da 'yan hamayya ke jira daga mahukunta.
Duk Barawo sunan shi Barawo, idan aka same shi da zargin da ya sata cewa ya saci dukiyar al'umma, to shikenan sai a kawo shugaban shari'a a mashi hukunci tamkar yadda doka ta bada a mashi hukunci, an zargin ya tabbata gaskiya. Ba wai suna mutane bane dame mu, a'a, mu ko daga cikin mu ne aka samu waɗanda suka yi wandaƙa suka tashi da dukiyar al'umma a nan cikin mu 'yan adawa. Muna goyon bayan a zo a kama su, a je a musu hukunci tamkar zargin da ake musu. Muna so a yi gaskiya, a yi adalci talakan ƙasar nan, a maida masa dukiyarsa cikin Baitul Mali a yi amfani da ita. Amma ba ruwanmu da dukkan sunan mutum ko wani sunan ba shi da nan ba.
A washegarin ɗarewarsa a karagar mulki ne, shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin damƙawa mashara'anta wasu takardun binciken da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta gudanar a fadar shugaban ƙasa. Abinda ya bada damar gano wani jami'in fadar, wato Ibrahim Amadu Ibu Karage da wawure maƙudan miliyan sefa da yake cirowa daga asusun Baitul Malin ƙasa ta hanyar amfani da takardun bogi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.